اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم
عاصم on the beat
وصو يا النبي كنتي شمنا تالي وصو يا النبي مولك اسم رسولنا
مسويا
إله بنينا سركي برا دوا ونن بيود كان غجيا دهوتا سركن بإذن يا باقا بايا زودي kudar saka take aiki ba ta canza Allah gare ka muke nema domin rasulullah
masoya annabi fandeshin muna tare masoya annabi masu yabon rasulullah
ya Allah salati nan ka a gurin habibinka manzon da ka aiko wanda gari shi ba tamka shine wanda ka ba azumi zakka salla ibadar a gurin niyan yayi daban a cikin halittarka makurar dukkan zance sayyidina rasulullah
masoya 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 masoya
gata cikar gata babu kamar rasulullah masayi cikar masayi babu kamar habiballah suffa cikar suffa babu kamar kamalillah haske gidan haske babu kamar kanurillah san sene da duk tsoron Allah ku tuno rasulillah haji maza a gumba wutar Allah sayyidi rasulillah
masoya annabi foundation muna tare masoya annabi masu yabon rasulillah
yabon ka muke da gaske babu mun ka sani bakin me yake tafarta cikin zuciya kaunar ka take ta zaga da an ga mu sai a tuno ka ana ta nuna ana ta kiran mu masoya ko rasulullah
masoya masoya masoya
raye ne da soyayyar abin san muna jin daɗin faɗin hakan da bakin komai zani muna yi ne da san ran cikar ladabin gare shi muke
rasulullah
dukan hakurin da muke mun yi dan
rasulullah
dukan kyautar da muke mun yi dan
rasulullah
ziyararren da dukan muke yi muna yi dan
rasulullah
da mun zauna ba zance sai
rasulullah
komai namu da ka ga mu
rasulullah
cikar nazarin tunani dai
rasulullah
a cikin harkoki na nafi so in yi da rasulullah
masoya annabi foundation muna tare masoya annabi masu yabon rasulullah
masoya annabi foundation mun ce kaunar ka ce Allah da kansa shi ya fada mu rike kaunar ka wajibi duk wanda ya barka a jahannama dole zai zaune duk wanda ya fika aljanna shigar ta hakuri mun yi ayyari foundation mu rike san rasulullah
masoya 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 masoya
san sai ni da sabar saruwa tsubuka ya saru sasu ba da ɗan sabi zafka sa duka sun gyaru sani kake mai samu tsangwama ga duka korar saruwa cikar tsafta hakoran ta hasin saru cikar zuba bakin tafiya ku ce rasulullah
ayya masoya annabi foundation muna tare masoya annabi masu yabon rasulullah
dan tashi dan rahama da kai muke neman ba 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 dan abu kuma dan tsuna alfarma danda duk ya dashi duk dacci ya baiwa mai nema mun zo isa mana fuskar safar kada alfarwa asi na manzan Allah mai kaunar ka mai girma malam Ibrahim Sharu kan ayyukan na alfarwa mai masoya annabi foundation girma girma wanda ke ziyarar asibitoci ya ba su tabarma da saga madara ka shayi duka amsa alfarwa da kudi na kashewa ga tufafi dan ka mai girma mai zuwa wajen gurabu da makafi ya ba wa mai nema MC na manzan Allah ne amsa alfarwa
masoya masoya masoya
Grammar on the mix.
Ayaga Production.
Eddie Music Studio.